Sadly, we sustained casualties on the 14th of August in two separate but related operations.
Daraktan cibiyar tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar, Major General Edward Buba, ke cewar abin bakin ciki mun samu koma baya a ranar 14 ga watan nan na Agusta a wasu arangamomi guda biyu da ke da alaka da juna a jihar Niger. Abu na farko dakarunmu da suke fafatawa da 'yan bindiga daɗi suka shiga wani yanayin da aka yi musu kwantan ɓauna a yankin Shiroro da ke jihar ta Niger. Sai barin wuta barke tsakanin bangarorin guda biyu. An kashe hafsoshi guda uku da wasu zuratan mayaka guda 22, kana wasu guda bakwai kuma sun samu raunuka, inda wani jirgin saman sojojin saman Najeriya mai saukarin gulu ya je domin jigilar gawawwakin zuwa birnin Kaduna, wanda kuma shi ma ya hatsari yayin da yake dauke da gawawwakin sojoji 14 da aka kashe da kuma mayaka guda bakwai da suka samu raunuka, sai matuka jirgin guda biyu da kuma wasu mayakatan jirgin guda biyu. Amma abu sananne a nan shine babu wani mutum ko kungiya da suka afkawa sojojinmu ba tare da su ma sun dandana kudar su ba. Kalaman Major General Edward Buba na hedikwatar tsaron Najeriya. Basharu Altine Guyawa Isa na bibiyar sha'anin tsaro a arewacin Najeriya.
Al'amura ne waɗanda koyaushe guwar yun 'yan Najeriya suna ƙara kariya, koyaushe fata ainihin tana ƙara dushe muna, muna ganin zaman lahiya shina ƙara ƙaurace muna. A ce ɗan bindiga wanda an san shi, an san mazamni ne, an san ayyuka na yi, an san kuma inda yake kare kaina, a ce ya yi kwanton ɓauna ga jami'an tsaro kusan 20 da wani abu. Idan da wata ƙasa ce wadda ta sa abin da tsaron da ɗaukar tsaron al'ummar da muhimmanci, da yanzu an fantsama kuma an lalabo waɗanda sun kai wannan abu.
Jihar Niger da sannu a hankali na ƙara shiga hannun nau'o'in 'yan ta'adda daban-daban, kama daga 'yan Boko Haram, Ansaru, ISWAP da kuma dukkaninsu ke ƙoƙarin haɗaka da 'yan bindiga daɗi ko barayin daji. Mai sharhi kan sha'anin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan ƙiyan mutum biyu na ganin sai fa an yi da gaske.
Mutanen nan suna dajin nan, sun kafa tuta, akwai ƙungiyoyi kamar na Boko Haram da sun ka kafa tuta a wajen. Wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kamar yadda ya kamata, kamar yadda yake so ya mutsa rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya ya wace ta. Don haka za koma da cewa ya kamata a bar duk wani abin da ake yi a fuskanci waɗannan mutane a dakile su.
Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ƙasar Najeriya, Lieutenant General Tori Labaja, ya isa wannan yanki da aka yi wannan fafatawa domin ƙarawa dakarun ƙwarin gwiwa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.